نعم
تنبيه تعمل الى صلاة ركعتين الفجر
اوكي
انا مبين ما انا اقول واحد ما تكون حالك
zahirin hadisi wannan yana tambaya kan rakatai al-fajr ne bayyana karatu ake ko koyewa amsa ita ce zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bin Anashi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci rakatai al-fajr da sauƙaƙi da sauƙaƙƙen yanayi da yanayi mai sauƙi ma'ana baya tsawaitawa ko kai ka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya karanta Fatiha ami a cikin su wannan ke gwada cewa bata jin karatun bata jin me karatun inda tana ji da ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta Fatiha da kuma me da kuma sura ma'ana kamar manzon Allah baya karanta me sura a ciki kai ko da ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta Fatiha yana karanta me sura ya tabbata kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta qul ya ayyuhal kafirun raka'ar farko da qul huwallahu ahad raka'a ta me ta biyu amma a ruwayan ba a ce an ji manzon Allah na karantawa ba an ce manzon Allah yana karantawa me yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne cewa yana karantawa ko ya faɗa ya karantar cewa yana karantawa amma dai duka aje wannan a gefe sallolin nafila inda na dare ne ya halatta kai sa bayyana ya halatta kai sa ne a boye sukan bi ƴan uwansu na farilla sallolin nafila da rana su ma sukan bi me ƴan uwansu na me na farilla ana so kai a me a boye amma da za ka yi sallan nafila da rana a bayyane da ba kai lafi ba da za ka yi sallan nafila a boye da dare ba kai me ba ba kai lafi ba lamarin nafila abu ne mai sauki ka'idar dai shine ka yi Allah yake cewa wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa butaghi baina zalika sabila ba ma su ake da ba kitan ranga da karatu karaje yadda muna waje ba amma an kai haka ma ba laifi bane ba saboda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayoyin hadisi ba ɗaya ba sau biyu ba zaka ji yanda wasu suna jiyowa wasu sahabbai suna karanta alqur'ani daga cikin me gidajen su alamar cewa sukan daga muryoyin su kenan ba haramun bane ba amma saboda mutum yayi kokari ya ga ya kyautata ayyukansa dan kada ma wani abiya ya kafa sai zanto yayi ba dan Allah ba kwanda ya karanta yanda zai jiyar da kansa wannan ina tsammanin shine abin da zan iya faɗa kan wannan masala wallahi ta'ala alam saboda haka kofa abu da take zaka iya wannan zaka iya wancan assalamu alaikum assalam
bambanci tsakanin al-mutaba da kuma ash-shawahid
wannan yana tambaya tsakanin al-mutaba da ash-shawahid al-mutaba